أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Imam al-Barbahari inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 40 a cikin wannan littafi mai suna Sharhus Sunna malai ke cewa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anna usul al-bid'i أربعة أبواب يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها دلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله تعالى مالا ياتيك بدأ بياني أكن أبنجي شاهي بدع سيكي تيوى ياكي لنقوى الله جتنك لرحمة كساني تيوى إتبدع أسأل انت بابي قداه إني bima'ana ta samu asali daga wasu hanyoyi ne guda hudu yatasha'abu min hadhihi al-arba'ati 72 hawan daga wa'innan guda hudun aka samu guda 72 to da farko sai malan ya ci gaba da cewa sun mai siru kullu wahidin min al-bid'a yatasha'ab sannan kowane nau'i na bid'a daga cikin wannan 72 bin haka kuma ya ringa warewa bi ma'ana ya ringa karuwa ya ringa aihowa hatta tasira kulluha ila 2000 har sai da ta kai 2800 yace kulluha dalala yace kuma dukan tabata ce yace wa kulluha fin nari illa wahidatan yace kuma dukanta tana cikin wuta sai guda ɗaya tak ita ce wanda suka tsaya akan hanya ta Allah da manzon shi yace wa huwa man amana bima fi hadzal kitab shine dukkan wanda ya imani da abin da muka zayyana a wannan littafi akan abin da ya shahi aqida ingantacciya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbai kuma sahabbai suka koya ma na baya wa taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi kuma yayi i'tiqadin wannan bayani da muka yi ba tare da wata shakka ba wala shukuk bimana duka shakka yake nihi yace fa huwa sahibu sunna dukkan wanda yake ya rike wa'annan ba tare da shakka ba abinda muka zana a cikin wannan littafi inji mallam yace to wannan shine wanda yake rike da sunna wa huwa an-naji insha Allah kuma wannan shine wanda zai tsira in Allah ya yarda to abinda ya shafi bid'a Imam Shatibi ya yi littafi mai suna Al-Iqtisam littafin Al-Iqtisam shine marji'i babba na Ahlus Sunna wal Jama'a akan abin da ya shafi bid'a idan kana buƙatar ta'arifi na menene bid'a ka santa ka san dukkan abin da ta kumsa to wannan littafi kafin ne kuma shafi ya gama komi kuma zai wadatar insha Allah ta'ala to anan malihi yake cewa bi ake ce ma bid'a da farko yana da kyau ka santa domin ka guje ta kullun kana ji ana cewa bid'a bid'a wai ita wannan bid'a mitici sai malihi yake cewa abinda ake ce ma bid'a ya samo asali ne daga bada'a ba'un dalun aynun lil ikhtira'i ala ghayri mithali sabiq shine abin da aka kirkiro ba tare da an kwaikwayi wani abu ba wanda aka yi a baya. Misali, an yi tabul, ka zo kai tabul sabo da kai yi shin kwaikwayon wanda ya riga yi ne a baya, to wannan kaga ba a ce mai bid'a. Amma idan ka kirkiro abu naka ne, kai ka kirkiro shi babu wanda ka taba gani a wajen shi, to wannan shi ake cewa bid'a. Shi yasa a cikin Alkur'ani mai girma sai Allah yake nuna izzar shi da girman shi a wajen halitta, sai ya ce badi'us samawati wal ard, wanda ya harin harawa na halittar sama da ƙasa. Allah subhanahu wata'ala ba wajen wani bane ya kwaikwayi halittar sama ya yi sama, ba wajen wani bane ya kwaikwayi halittar ƙasa ya yi ƙasa, ba wajen wani bane ya kwaikwayi halittar mutum ya yi mutum. Dukkan wasu halittu na Allah subhanahu wata'ala babu ɗaya wanda kwaikwayo ne a wajen wani, ko ko wani ya taɓa yi ne ya zo daga baya shi ma ya maimaita, babu wata halitta irin da Allah ya haka. Kowanne shi ne kirkiro kayan shi ne ake cewa badi'u samawati wal ard. Sai ma ne ce ay mukhtari'uhuma min ghayri mithalin sabiq, ai ana nihin shi ne kirkiro su ba tare da wani misali ba wanda ya kwaikwaya a baya. Shi ne yake cewa kuma qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, ni kinnan ba ni ne horko na manzanni ba. Kenan an yi manzanni a bayan shi, an yi annabi Adam, an yi annabi Nuhu, an yi Ibrahim, Musa, Isa, duka garso nan annabawa da aka yi. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ne na horkon horko, shi ne aka ce ma kuntu bid'an, ba shi ba ne na horko wanda ba a taɓa yi wani a bayan shi, a an taɓa yi dama a bayan shi. Kenan shi ba farkon yi bane ba, shi shine ma na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam. Kenan mallam abin da yake nihi anan, abin da ake nihi da bid'a, abin da aka kirkiro sabo ba tare da an ga misalin shi ba a da, ba tare da wani bane ya ce kai, kawai kai ne ka gani ya dace kai kake yi, ko ko wani ne ya ga ya dace ai abin ya ce ma kai kuma kai ma kake yi, to wannan shine ake cewa bid'a a harshen Larabci kenan. Sai maliki ta wa hadal ma'ana summiyatil bid'a bid'a, yace fastikhrajuha lisuluki alaiha huwa alibtida wa hay'atuha hiya albid'a wa qad yusamma al'amal al'amul ala dhalika alwajh bid'a, yace fa min hadha al'am ma'na summi al'amal alladhi la dalila alayhi fi shar'i bid'a, yace to ta wannan suna ne, tanan ne aka samu sunan bid'a da kake shi ana faɗa kullun ana cewa a guje yin bid'a, to daga nan ne aka samu asalin sunan cewa wani abu ne sabo aka kirkira. To a duk lokacin da mutum ya aikata wani aiki wanda bai samu dalilin yin wannan aiki ba a littafin Allah, bai samu dalilin yin wannan aiki ba a cikin sunna hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam, sai a ce mai wannan aiki da kake yi bid'a ce, bi ma'ana kai ka kirkiro kayan kake yi, ko kuma wani da ya kirkiro ba ka kake yi. Kenan bai da asali daga manzon Allah, daga Allah da manzon shi. Yace wa wajhu talaqu akhassu minhu fi al-lugha hasu ma yuzkaru bihaulillah, yace hankali za ka ji bayani akan wannan. Sai ma ne ci gaba da yadda yake cewa a cikin usul fiqh, wannan yake cewa jurisprudence islamic, abin da ya shafi shari'a ta musulunci, akwai wasu ka'idoji da ake tafiya a kansu. Ka sani cewa hukunce dukkan wani hukunci da kake gani wanda ya shafi ayyuka na bayi da kuma maganganu da suke yi na bayi wanda suka shahi ibada, aikin da za ka yi sallaci, azumi, aikin hajjiri, maganganu za ka ringa faɗa, karatun Ƙur'ani ne, zikiri ne, addu'o'i ne, duka wa'annan ayyukan ka sani cewa suna da wasu hukunce guda uku. Na farko akwai wanda umarni ne aka maka, misali aka ce ma kai sallah, aka ce ma kai azumi, aka ce ma kai hajji, aka ce ma dukkan wannan ibada an ce ma kai ne, aka ce ma kai zikiri, ka karanta Qur'ani, kai kaza kai kaza, wannan umarni aka maka, kenan ana buƙatar ka aikata shi. Shi wannan umarnin kuma yana da harshe guda biyu, iya zama umarni ne na wajibi, iya zama umarni ne na mustahabi. Akwai abin da za a ce ma wajibi ne sai ka yi shi, umarni aka baka, da aka ce wa aqimus salata wa atuz zakata, wannan umarni aka baka dole kai sallah, umarni aka baka in kana da hali dole ka bada zakka. Kaga wannan umarni ne kai tsaye wajibi ne, idan kuma umarni kuma yana zai zauwa a matsayin mustahabi, misali bayan ka kada sallar farilla aka ce kai nafila to wannan mustahabbi in kaga kaga dama kana sallada ka tashi kai in baka yi ba ba tura malaji ba amma in kai kana da lada to haka umurni yake a shari'a ko ya zama wajibi ko kuma ya zama mustahabbi ana so kai ne shi yasa aka ce ba kai na biyu shine ya kasance hukunci ne da aka yi na hani an hana ka kai kaza wala taqrabu zina shan giya aka ce fashtanibu la'allakum tuflihuna kun sanje ta kakkai ƙarya kakkace amana kakkai zalunci kakkai kaza kaga wannan hani ne aka maka kaisai aka ce wa kakkai kaza to a hani akwai hani na haramci kaisai wannan haramun ne misali Allah yake cewa innama harrama alaykumul maytat waddam walahmul khinziri wama uhilla bihi li ghayrillah فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم kaga wannan kai sai Allah yace ya haramta kaza harama alaikum almaytat waddam walahm alkhinzir kaga wannan duka haramta kenan wannan umurni ne eh hani ne aka maka kai sai na haramu kuma akwai hanin da za a maka shi wannan makruhi an ki kai kamar ba a so kai ba amma in ka aikata bakka da zunubi a kai akwai irin waɗannan abubuwan a shari'a amma ba a so kai ba kenan shi wannan bai kai matakin me ba bai kai matakin haramci ba bai kai matakin da za a ce in ka aikata ba ma sai an maka haddi ko na makamancin haka misali da ake cewa saki halaka ne amma ba a san shi kaga halaka ne in ba a so a rabin saboda an rabin abubuwa da suke biyowa baya yara su sha wahala in mai karamin zuciya ne a ringa bin sabu da wani wane ne akwai abubuwa da suke biyowa baya wanda ba a so shi yasa ba a so an yi so a yi sulhu kullum ya ake cewa wa sulhu khair idan an samu matsala fa ba a so hakaman min ali hakaman a samu wani daga cikin iyalanka a so a zamana a yi sulhu yayi da a ce an rabu ana so dai a ce an daidaita saboda idan an rabu akwai abubuwa da suke biyowa baya sai suke biyowa baya amma in ya faru ba matsala ba ne. Ba matsala ba haka nan abu na uku a shari'a akwai wanda shi kuma zauwa yake a kan al'ibaha shi kuma wannan halaka ne kawai halaka ne ka ci abinci halaka ne ka sha ruwa halaka ne yanzu misali cin abinci misali ka ɗauko abinci ka ci ba a rubuta ba aka ce ma akwai lada na musamman idan ka ci abinci ba ajiye ba aka ce idan ka sha ruwa a wuni so kaza akwai lada na musamman da aka ajiye shi wannan an buɗe kowa shi ne a sake an ce ma halaka ne ka je ka sha kaje kai kaza to wannan abubuwan guda uku su ne suke tahiya akan usul na shari'ar musulunci ko ya kasance an yi umarni ko ya kasance an hana ko kasance an halarta to wa'annan abubuwan guda uku shi ne sai malam yake cewa matlubul fa af'alul ibad wa aqwalihim yace la ta'du hadhihi al-aqsam al-thalas dukkan abin da bayi suke yace su kuce wa'annan abubuwan guda uku yace matlubun fi'luhu wa madlubun tarkuhu wa ma'dhunun fi fi'lihi wa tarkihi akwai wanda aka buƙace ka aikata akwai wanda aka buƙace ka kabar shi akwai kuma wanda aka baka izini in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari wannan ba matsala bane ka ci abincin ka ga dama ka ci in ka ga dama kar ka ci in dai akwai shi cikin ka ma ya sa ka zo da kaci haka ne shi wannan ba sai an ci ma baka ci kai ka sani dabi a tarattar tilasta ma dole sai ka aikata shine sai malikin ta wal matlubu tarkuhu lam yutlab tarkuhu illa likawnihi mukhalifan lil qismayn al akhirayn yake ce wanda kuma kaji an ce ma a bar shi to ka tabbata ya saba ma waɗannan guda biyu na ƙarshe sune abin da ya shafi matlubu tarkihi wa me yake suna an nahyu da kuma at tahyir duk wanda kaga an ce ma ka bar shi to ka tabbata wannan yana da alaka da wannan aikin da zaka aikata an haramta ma kai ka zo zaka aikata sai aka ce mutum ka bar shi mafi yawa haka shari'a take tafiya ko kuma ya kasance ya saba ma at-takhyir ka zo ka dora ma kanka wani abu na musamman wanda yana iya cutar da kai to lokacin wannan shi ma sai a ce ma wannan abin ka bar shi misali a duk lokacin da idan ka ci wani abu yana iya kai ka zuwa ga halaka kuma ka sani sai kuma ka zo ka ci to wannan abin yana iya zabi ma poison ɗinka cin shi a shari'a kuma ka tabbata yana iya sabbaba ma wani wata rashin lafiya ko wani abu, kuma ka tabbata da katin zaka faɗi rashin lafiya kuma kaje kace to ka shiga cikin babi na wala tulqu bi aydikum ila tahruka, kaje kai kanka. Allah subhanahu wataala ya ce kada kai kanka cikin halaka, sai ka dauka kai kanka. To shari'a kullun tana aiki da menene zai hidace da kai, duk abin da ya kasance zai cutar da kai shari'a tana kokarin da hanci. To wannan abubuwan su ne shari'a take tafiya a kansu. To sai ma da yake cewa to ita bid'a da ake magana a kanta kullum, mecece ita bid'a a shari'a? Sai ba da ta'arifin ta, wanda mafi yawan littattafai idan su ba da ta'arifin bid'a wannan ne suke magana. Malami yake cewa yace tariqatun fi dini mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne ta'arifi na bid'a. Tariqatun fi dini wata hanya ce a cikin addini. Idan ce tariqa, ana sunna ma ana ce mata tariqa. Misali sabil ana ce mata tariqa. Kamar wata hanya ko wani tsari na yin ibada sabo mukhtara wanda ka kirkiro, aka kirkiro maka ko ka kirkiro ma kanka. To dahi shar'iyya in ka kalle shi kamar yake da shari'a, kamar yake da addini, yace yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Meyinta yana yi ne dan kokarin ya kyautata ibada zuwa ga Allah, ko ko yi kari akan ibada zuwa ga Allah, alhali abin kama ne yake da addini amma ba addini bane. Sai malamin yake cewa hada ala ra'ayi man la yadkhulu al-adat. Kaga wannan yace wannan ta'arifin kuma bisa ga ra'ayin wanda bai sanya al'adu ba ma a ciki. Sai ware maka yace ma a shari'a fiddi kenan. Kaga a zamantakewa, misali gida lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu gidan gidan zanani, wasu gidan laka ne, yanzu kuma akwai gida na siminti, akwai gida da kaza da kaza. Kaga wannan ba harka addini ba ce, harka ce na zamani ko shi wancan harka addini abin da ya shafi salloli, ibada da sauransu. Su ne idan ka huddo wani abu sabo, to a lokacin da ya ce ta yi bid'a a cikin addini. Amma misali aka zo aka yi gida benaye benaye suka tafi, dan a lokacin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan, bai wa ka ce wani abu bid'a. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mota, babu inji, sai doki, sai jaki, sai alfadari, sai raƙuma. Dan yanzu ba a hawan mutum, bai hau wa'annan ba, sai ya hau mota, ya hau moto, muka ce ya yi bid'a. Saboda lokacin manzo Allah babu mota, babu wannan wani abu ne na zamani, ba harka addini ba ce ba. Ko ka taɓa ji an ce ma duk wanda ya hau mota yana da lada kaza, ko wanda ya hau doki yana da lada kaza, ko yana da mota? Babu wannan lada da ake ganci. To ita duk inda ibada take akwai wani lada da Allah subhanahu wa ta'ala ta nada mata. To in ya kasance abu na duniya ne, to su wannan ce musu ake masalihul mursala. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masallacinsu na rihin zana ne haka da sauransu, abin da bino da shi ne aka yi rihi. Wani lokaci ma ruwa yake, ba irin namu ba ne yanzu da beton da toilet da sauransu, har da su fanta da abubuwa da open air da su, duka wannan babu shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su wa'annan abubuwa ne na zamani wanda ya zo, sai kuma addini sai yake tafiya da zamanin wannan. Amma ba addini ba ne, ba wanda zai ce maka idan kai sallah a masallacin da aka yi da zana, a nan zaka samu lada. In kai sallah a masallacin da aka yi da siminti, babu lada, babu wannan magana. Ko ina sunan shi masallaci, babu ruwan shari'a da ni aka yi masallacin, in dai har sunan shi masallacin. Kenan wannan shi ke cikin addini. Duk abin da ya shafi kamar rayuwa ta yau da gobe, zamani, abubuwa wanda suka suna bisa cikin abin da ake yi bid'a. Ina fata an gane. Kenan abin da ake cewa bid'a, abin da aka ce shari'a. Yanzu yau idan mutum ya ce salloli guda biyar a wuni ya ƙara guda ta shidda wanda za a yi a lokaci kaza, misali ya ware maka lokaci, kuma a ringa kiran sallah, mutane su taru a zo a yi ibada, wanda mai ce bid'a ce. Kai tsaye daga kakan na baka ma wannan, kowa ko me yin bid'a ya zai ittifaki tare da kai akan cewa wannan abin ba addini bane. A nan ma ba zancen ya mukaddama. To in aka yi ana magana bid'a, to misalin ta kamar haka, kamar sallar magruba ce mutum ya zo raka'a biyar, daidai ne? Kaga sallah ce, akwai fatiha a ciki, akwai sura, akwai salatin annabi, akwai kaza, akwai kaza, duk kai amma bai hana a ce ma kayi bid'a sallar ka bata yi ba saboda ka kawo abu sabo a shari'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba. Mutum ya zo sallar isha'i raka'a shidda ko raka'a biyar ka gani duka wannan kari ko tsayin sujada ya sujada uku kaga sujada ce kai tasbihi subhanallahi alazim ambatan Allah kai amma me yasa aka mai dama kayanka saboda wannan abin da ka aikata ba haka aka koya ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce haka shi yasa sai a mai dama kayanka shi yasa hadisi mashhuri hadisi na ummuna Aisha radiyallahu anha hadisi wanda Bukhari ya kawo shi Muslim ya kawo shi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wanda ya kirkiro wani abu sabo a addini wanda babu shi a da yace an bida mai kan shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake magana yace duk wanda ya kirkiro wani abu sabo bayan wannan abin da muka koyar da ku yace shi ma addini ne wannan abin yace to an bida mai kan shi a wata ruwa yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a wannan aiki to an bida mai kan shi kenan wannan yake nuna maka duk abin da za ka yi a shari'a ka jira shin annabi ya ce ai yayi koya wannan shine zaman lafiyar ka kuma wannan shine ibada ta babba mun faɗa a satin da ya wuce sharadin amsar ibada guda biyu ne ya kasance kai dan Allah kuma ya kasance yanda annabi ya koya haka kai wannan shikenan aikin ka ya tafi in dai kai dan Allah kuma kai irin yanda annabi ya koya to insha Allah aikin ka ya amsu amma idan kai dan Allah sai kai yanda daga dama aikin ka bai yi ba idan kai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tak yanda ya koya haka kai amma a zuciyar ka ba dan Allah kai ba an bi da makani ka a ba amman tura ne aikin da kai da shi da kura duk da ba amsa to wannan sharuɗin guda biyu dole ya an same sa aikin ka to ba aikin ka zai amsu sai malam ya ci gaba da bayani sai yake cewa amma akwai wanda ya sanya har al'adu a ciki ya sanya musu suna bid'a al'adu akwai wanda ba matsala a shari'a kamar an a shari'a kamar ta yi shuru a kan su halakai amma akwai al'adun da idan su suka ci kambacin addini to wannan su ma haramun suke zama bid'a ce duk al'adar da aka hudda abinda shari'a ta ce a yi sai aka ɗauko wani al'ada aka yi ramfarasi da shi to wannan al'adar ta zama bid'a ta zama haram aikata ta amma idan al'ada aka ɗora ta a mizani na shari'a batta da matsala ta komi batta da wani abu wanda za a ce addini ne kuma bata saba ma hukunce-hukunce na addini na haramcin yin masa abubuwa a ciki ba to wannan shari'a tana iya ɗaukar shi a matsayin mu ba misali wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ɗan Madina me yasa suke yin me ake ce ma wannan abin yawa ɗan jirgin suna yin shi yanzu ɗan jirgin suna yin shi kamar wani arme suke ce shi sai a ciro wani iri na wata na mangwaro misali sai ka rifa yawa ka yanka wancan mangwaron ƙasa irin wannan to iri-irin wannan abubuwan ne su suna yin wannan abin a garin Madina sai manzo Allah ya ce musu me yasa kuke yi ku bar shi mana za ka sa irin wannan sai suka bari tun da Annabi ya ce bari wani mun bari to wannan al'amari ne na me na abin da ya shahi al'ada yadda suke yi a karatun su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina shi bai san ba ya an Madina suke yi da yadda abubuwan su na gona da sauransu sai irin wannan cikin magana sai ga ya masa haka sai suka ce a to tun da Annabi ya ce ba ya bari ko garin bari suna bari abin da suka samu samun ba su samu ba ya ce to ya haka haka ya ce ai wannan abin da muke mu dama shi ke dan sa abin namu ya kara haɓaka kuma a samu abubuwa ya ce a antum a'lam bi umuri dunyaku ku kai sanin yaya kuke abubuwan kuje ku kamu kaga yanzu wannan abubuwa ne na duniya al'ada suke ne suka saba yi bai saba ma shari'a ba ko bai wani kawai an bar ma kanka je kai amma al'ada daga ta saba ma shari'a ta zama haram mai dama kanka ake ina fata an gane kenan bid'a a takaice ita ce dukkan abin da ka kawo a addini sabo wanda bai baka da magabaci a kan shi na aya ta Qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce ai ko kuma kake yi to wannan idan aka tambaye ka dalili baka da dalili to wannan ka aikata bid'a mai dama ta kanka ake ita shari'a ana yin ta ne gwargwadon yadda aka koya ta kakka yarda kai wata ibada aka ce ma kuma wannan ibada akwai lada kuma alhali bata da asali daga Allah da manzon shi in kai ma aikin banza ne wahala ce zaka Allah bai so duk abin da zaka yi ko ayani ka nema ka san wai shi wannan abin ya asalin shi ne. Yanzu kaga misali irin muridi da za su zo a zauna a fara mutane mu ringa yi tare, misali irin wazifa da ake kaga wannan fatar asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda da cikin sahabbai ya taba fusko wasu suna aikata irin wannan a wani gari a cikin masallaci sun yi ron, wani na ce musu kuce subhanallah subhanallah kuce walhamdulillah walhamdulillah, yace wannan masallacin masallaci ne wanda aka kirkiro abinda Annabi koya wa masallaci ne na bid'a, ita shi biya mashi saboda wannan abin da kuke yake sabo ne. Kaga irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa ya je ya kare shi ya yi tsarki ya yi tsafta kai kayan ta tsakanin ka da Ubangijinka kayi zikiri misali guda dubu wani ma bai san banin ka amma zai kasance duk zikirin da ne ka san adadi nawa ne yau ka san adadi nawa kai na san adadi nawa kai kai ma wani na san guda nawa wannan a kai tsakanin ka da Ubangijin ka kai shi ba adadi, shi yasa aka sake shi a shari'a daga kaga an yanke wani adadin da ya huce dari a shari'a musulunci wannan bai tabbata ba da wasu sun ba adadi bakin adadin da aka kayyade a shari'a wanda dai ya tabbata da manzo sallallahu alaihi wasallam kawai guda dari, misali irin subhanallahi wa bihamdihi su dari manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la ilaha illallah misali duka wannan ya manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya kayyade da kanshi subhanallahi su 33 bayan sallah su 33 walhamdulillah wallahu akbar 33 kariya da la ilaha illallah wallahi la ilaha illallah wallahi la sharika la, kaga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam shi kayyade shi kaga ki nuna abu ne a yi ne shi kayyade, amma kaji an ce ma sai ka je ka ja kaza dubu kaza to wannan bai tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan bid'a ce a addini a ce ka je ka yala din ka dubu 70 ka je ka ja alhamdulillah 111 ko wane ne gasin 41 duka wannan bai tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanzu daga nan ne suka samu a ake jujjuya su a baibai a yi alhamdu a baibai a yi yasin a baibai, idan aka zo mubin ta yasin mubin wajen guda hudu ke da kwai duk mubin in aka zo sai a ɗauki wata ashana a jefa cikin wuta a ɗauko gishiri a jefa wannan bakin da zai yi gishirin wannan ashana wannan cikin wannan zai ta tashi da wuta ko wata musiba ce aka tura hatta haka ake ta irin wannan abin ko ayoyin Qur'ani ne amma an zo an sarrafa su an mai da su ta musiba ne, ta yaya za a zo a ce mata za a ba mutum yasin ta halaka shi? Ayoyin Qur'ani ce ba Allah yake cewa fihi shifa'un linnas, ta yi waraka ce maka mutane a Qur'ani waraka za ta zama cuta, da warakai za a halaka mutum, da warakai za a haukata mutum, da warakai za a watsa wa mutum arzikin shi, bai da asali da ka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi kawai tsubbuti kuma abin ya zai musu guda biyu tashin hankali bancin ga tsubbin da suka yi wanda kuma ya zama shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo gashi kuma bata sunan Allah. Ayin Qur'ani ta ke ɗauka a birkita ta a yanda aka dama ta ita sauya sunan Allah sauya maganar Allah ne, wannan malamin shi na musamman masu koyewa ne ma masu koyewa ne Allah ya musu alkawari narko na azaba masu koye alkur'ani ba masu bata shi ba, to ina ga mai bata shi? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas, haka yace ko min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun, haka ke fada suratul baqara, wanda suke koye abinda Allah ya sabkar a cikin alqur'ani mai girma a cikin littafi, wannan yahuda kenan suke koye abinda yake cikin at-taura, Allah yake cewa masu koye abinda Allah ya sabko a cikin littafi min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, bayan abinda aka bayyana ga mutane a cikin littafi yace Allah yake cewa ulaika alladhina yal'anuhum Allah, wa'annan sune wanda Allah yake tsine musu albarka, wa yal'anuhum al-la'inun, kuma masu tsinuwa ma suke tsine musu albarka. To wannan koyewa ne wanda ga kai wanda ka bata ka dauki ayatul Qur'ani ka furkita ka inda kika dama, har akwai wanda za a ba a je a nasa da cikin wani abu na kasamta duka ana yi kuma suna yi, to kaga wannan shi ba a ma magana shi. Yanzu kaga wannan sai ka ce ayatul Qur'ani ce aka karanta
amma ai ayat qur'ani an yi soke soke a ciki an yi birkita birkita a ciki bid'a ce wanda take kai matakin shirka shi yasa bid'a kala kala ce kamar yadda malamin ya bayyana akwai bid'a ta asali ita ce wanda kawai abin kirkiro shi ne ake samu akwai bid'a da kuma rabuwa ne tai da wani abu na shari'a sai alkawarin misali zikiri kaga rabuwa ne ake da shi sai a kirkiro wani abu sabo ta hanyar zikirin aje a ranga yi misali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranga zikiri a ranga ambaton Allah a ranga kaza a ranga kafin la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah sai ka zo ka ranga bugun kirjin da kana la ilaha illallah ina ka samu kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce la ilaha illallah kai kuma sai ka rabo daga cikin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka dauko kaifiya maniyar ta wannan wannan zikirin sai ka ta ka sabuwa ka sa zan sanin bai koyi wannan ba ba a taba yi ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam an tara sahabbai suna kishin kirji suna ambata Allah hakka ji wani ya suma an ci yayi usudi ya tafi wata duniya taba ya ji nisa irin na film da ake cewa mutum yayi wani guguwar ya tafi ya shiga cikin wata duniya daban wannan bid'a ce wadda idafiya ake cewa amma akwai bid'a wadda ita gagal ne ake dauko ta kawai a ce kuyi kaza bid'a al-addini kuyi kaza addini misali mutum ya kirkiro ma kanshi wani azumi a wata rana kawai ya ce azumi ya shari'a ya wannan in aka yi ba laifi kaza kaza ya kibance wata rana kuma duk shekara a ringa kaga wannan sabuwa ce ke kiro ma kanshi to haka ya mana yayi kashe-kashe na bid'a daban-daban a cikin wannan babu kenan sai mu ci gaba da bayaninta kenan a cikin littafin na sharh sunna wannan kenan dan mu samu yi akan mutace bid'a to kana sai mu magana akan ta cikin shi wannan littafi sai mana yake cewa al bid'u jam'u bid'atin wal murad biha ma uhdisa fi din min ghairi dalil min al kitab wa sunnah abunda ga cewa bid'a al-bid'a jam'i ne na bid'a daga ce al-bid'a jam'i ne na bid'a bimana plural na bid'a abinda ake ni da shi abinda aka kirkiro a addini ba tare da dalili ba a littafin Allah ko sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dalilin shi ne faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addini namu wanda bamu ce ba a yi ya ce amila mashi a wata ruwaya kuma ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki wanda bamu muka ce ayi ba shi ma amila mai kayan shi a cikin kuma wani hadisi sai yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyi min ba'di tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalala wa fi riwayati wa kullu dalalatin fin nar malaka cewa kuma a wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku riki sunnata da sunnata khulafa'ir rashidin shuwagabanni na bayana al-mahdiyyin masu shiryarwa wanda suka su zo min ba'di tamassaku biha manzo sallallahu alaihi wasallam ce ku rike ta da kyau wa addu alaiha bin nawajis ku rike ta da hakorin ku na kuriya hakori wannan matamna yace wa iyyakum wa mudathatil umur kuma ina kiyaye kashedin da ku rinka kirkiro abubuwa sabbi addini yace fa inna kullu muhdathatin bid'a ka sani cewa duk abin da aka kirkiro addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a tana tabbata ce a wani ruwaya kuma yake cewa wa kullu dalalatin fi nar kuma ita bata a gidan wuta take aiwa sai an gaya maka ba cewa idan ka bace ina za wuta za ka dan haka a kiyaye bid'a a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai an zo al-khawt wani tabki ne wanda kwabbukan da suke bakin tabkin adadin tarmamin da suke sama ne a gobe kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam zai tafi da al'ummar shi bayan tsawon tsayuwa da aka yi a wannan tsayuwa ta kiyama kowa na jin kishirwa kowa ya shiga wani yanayi kowa na buƙatar ruwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki al'ummar shi su tafi bakin wannan tabki domin a sha ruwa hasken shi wannan ruwan ya fi madara haske kuma ya fi zuma sahiki ruwan al-khawdiki idan aka zo nan ana cikin tahiyya sai mala'ikai su hana wasu wucewa daga cikin al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana gane al'ummar shi daga wasu alamomi na yin sallah wajen arwalla manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirina min athari wudu. Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta suna zuwa ranar tashin kiyama suna masu haske a wuraren da suke wankewa na alwanda. Wannan wuraren da muke yawan wankewa kullum, mu wanke hannu, mu wanke fuska, mu wanke kafuwa, mu kurkure baki, wannan wuraren da muke wankewa, wannan wankewa da muke yi haske ne muke kara ma jikinmu, haske ma'anawi wanda sai gobe kiyama zai bayyana ma kanshi. Zan mu ga gabaɓonmu da muke wankewa, wannan wanko wannan da suke yi haske ne na musamman wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi ga dukkan mai yin harwanda. To al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo suna yin haske na wurin wanda da suke wankewa na harwanda. To shi ne a cikin wannan tahiyyi, wannan zugar da aka taho za a kai bakin tafki a sharuwa na al-khawd, sai a tsinda wasu a ce ku babu wuce, su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a al'umma ta ce ba, sai a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh al'umma ta ne, amma a bayan sun dinga sauya addini suna yin ra'ayinsu, suna yin yadda suke gani, sun kirkiro abubuwa sabbi sun sa a cikin addini. Kaga sharrin bid'a ko za a hana tasharruhin tafkin al-khawd, za a raba ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a ware ganga cikin al'umma shi, saboda me? Ka ki tsayawa akan abin da ya baka. Shi yasa malamai suke zani a wannan bangare, suka ce kada ka rudu, kada ka yaudari kanka, ka rinka tsammanin cewa addini akwai ta bid'a mai kyau, babu wannan. Imam Malik yake cewa duk wanda yake tunanin cewa addini akwai wani abu tsabo mai kyau ne a ganin shi, yace to wannan mun muna daukan shi kamar mai zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya koyi wani abu na shari'ar musulunci bai ba mu duka ba. In dai har kana da i'tiqadin cewa lokacin da aka san ko ayar nan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, a yau na cika muku addini, na cika muku ni'ima, kuma na riga muku addinin musulunci shine addini. In dai kai imani da wannan aya kuma ka tabbatar cewa addini ya cika, sahabbai duk wani abu na addini manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya musu, ba abinda aka rage musu, ba abinda aka mance, ma tarakna fil kitabin shay, ba abinda muka bari a cikin littafi. Wama kana rabbuka nasiya, ubangiji ku ba mai mantuwa bane ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam da abinda aka bashi ya isa, ya isa. To idan ka wuddo abu sabo yanzu kake ganin ya kamata a yi, to kamar kana tuhuma ne cewa anya ba a rage ba, ba a koya ma wani abu, ai duk wani abu mai kyau na alkhairi inda na addini ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya bar masa abin shi sai da koya shi, komi na alkhairi sai da koya masa abin shi. To duk abin da kaji an ce annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, ai law kana khairan la sabaquna ilayhi, ai da alkhairi ne da sun ga mai shi, babu shakka kan wannan. Sahabbai ba abin da suke bari in dai a ce wannan annabi ne koyar. Ibn Umar wata rana suna tahiya suna cikin balago, ya zo suka sabta alkashin wata itaciya, sai ya ɗauki takobin shi da wani wanda ɗin shi sai ya rataya cikin ita, sai aka ce mai ya take haka kullum in ka zo nan sai ka rataya, ya ce a idan muka tsaya a nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ita yake rataya na shi, shi ne in muka zo nake tana ike koyi da shi ni ma sai in rataya na. Ka duba inda suke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rataya. Kai yanzu ka kirkiro wani abu sabo wanda aka dora ma kin mama da kyar ba, ake samun kashi 40 cikin 100 wanda aka dora ma ha 30 ko, to kaga ba baka iya yin rabi ba. Idan ka ce za ka bi sau da kafa yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake abubuwa banda na farilla na nafiloli na azkar na wani ne da sauransu da ake abubuwa na alkhairi, kuma yanda sahabbai suka koyi suke tai, idan aka ce ma yi zaka, in aka zana ma ta zaka yau kenan, babu zancen zuwa aiki, babu zancen kaza, su kuma suna aikin amma kuma yi aiki, abubuwa ne wanda suka mai da hankali akan su kuma suke kokari suke yi. Mu duka ma mene ne muke a yanzu, an ka tara mutane musulmi musulmi 100 da kan ka samu 50 ko in ce 20 ma masu yin kiyama lili, masu tafi su karatun Qur'ani da dare, sai istighfar da dare, sai azkar da dare, su jira lokacin asuba, in suka yi sallar asuba su zamna har sai rana ta fito, su tashi su yi raka'a biyu, suwa suke irin nan. Kaɗan ne daga cikin masu yi. To wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. To ina da ka ɗauko wani abu sabo kuma ka ƙara, kana da mai addini ka tsaya ma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din magani a haka ko mun kai labari. Allah ya tattaba. Sai ma ne ci gaba da cewa waqad takunu albid'a, yace asliya yace bid'a tana iya zama ta asali bi an takuna muhdathatan min asliha la asl laha fi din ta kasance kirkiro ta akai bata da asalin komai a din yace wat takuna idafiyya kuma tana iya zama kamar zaka tana akai da wani abu na shara wadalika bi an yakuna asluha mashruqan asalin yana iya zama eh shara'a ta yarda da shi shara'a ta kawo shi lakin yudafu ilayhi shay'un ghayru mashruq amma sai aka zo aka kara mai wani abu wanda shara'a ba ta yarda da shi ba yace ka an yukhassasa lahu waqtun lidhikri min ghayri dalilin ala takhsis kuma mutum ya ware wani lokaci yace wannan lokacin zikiri ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ware kawai kace daga kaga kaza zikiri zaka yi ko ka daga lokaci kaza yayi lokacin zikiri yayi kamar misali ba wanda ka sa ma kanka tsari ba na wulidin ka zaka ringa yi na azkar amma ka ce wulidi ba irin wancan ba na yanzu misali ko irin wanda za a ce na dare ko na makaranta kamar wulidi ana nufin abin da zaka lazimta ka dora ma kanka da yi kana so da tsari kai subhanallahi wa bihamdihi sunduri mazal sallam shi ke yake duk wanda subhanallahi wa bihamdihi su yi da tsari yayi daddare babu wanda ya zo da alkhairin da shi wannan ya zo da shi sai wanda ya sama da naka kina kaga wannan abu ne wanda yake da asali a shara ka ware ma kanka ka dora ma kanka kana so ka ringa yi lazim kai wannan zikirin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar an gane karatun qur'ani kana so ya kasance a lokuta daban-daban kana karatu wannan duka bai da matsala amma misali kawai ka ware wata rana a wani lokaci a ranar ka ce wannan ranar kawai akwai wani zikiri da shari'a da aka shar'anta a addini to wannan kaga abu ne sabo ka kama ya an tambaye ka dalili me yasa kake haka wa yace a wannan rana ake kunce wannan lokacin a ce sai an karanta kaza da kaza da lokacin in baka da dalili to wannan bai kamata kai ba saboda abu ne sabo ka kama ana so kai abin da yake da asali a addini shi yasa aka bude kofa saki aka ce kawai kai tai kawai kakka mutu kar bakin da ke gushe kana ji kashi da yawan zikiri kai tai kawai kakka lissafa ka bata maka kan lokaci ka ce ka san ko an jiyo kai wannan bai da ba wannan ake bukata kai dai ita Allah subhanahu wataala ya san nawa kai ya san nawa kai masu rubuta littafin ta na alkhairi sai suna rubuta su sun san nawa kai anan ne kiyama da an baka littafin zaka ce ma li hadal kitab la yuzadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shine sai malahi ya yi bayani yake cewa anna usulul bid'a arba'atu abwab yace ita asalin bid'a ko hi guda hudu ne abinda malaki ne yace anan annahu yaksidu usulul firaq allati akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam an tudusiha min qawlihi sataftariqu hadhihi al umma ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahida man ya rasulullah man ana man kana ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi yace hadhihi hiya al firqatu an-najiya malai na magana ne akan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al'umma ta za su kasu gida 73 duka a wuta suke sai guda ɗaya tak aka ce wanne ne wannan guda ɗaya sai ya ce wanda suka tsaya akan abin da nake yi da ni da safai su kaɗai ne za su tsira su kaɗai ne za su sha amma 72 wannan gabaki ɗaya wuta za su kai sai ya ƙara da cewa man ya ishi minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayuwa mai tsaho a cikin ku zai ga bambance-bambance na addini da yawa yace to afa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to ku rike sunnata idan haka ta faru da sunnata khulafa'ir rashidin wanda suka zo bayana sune Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhu ajma'in to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ba da wannan labari su ma Yahudawa sun samu wannan kashe-kashe to shi malam da yace kohin bid'a guda hudu ne yana nihin na farko ɗan shi'a na biyu su ne ɗan ƙadariya na uku su ne da ake ce musu alkarramiya na hudu su ne kuma ahlus sunna wal jama'a na uku su ne alkhawarij na hudu kuma su ne ɗan alkarramiya na za mu gani su kenan ɗaya bayan ɗaya firka ta fari a shi'a su ma sun kasu gida kamar haka na farko akwai waɗanda suke cewa su shi'a su kawai Aliyu shine gaba da dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su kawai shine ra'ayin su, kuma akai suke suna ganin babu wani wanda yake Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib babban daga cikin sahabbai, kuma fadalar shi fadala ce wanda ta wuce a lissafa ta, fadala ce wanda daga cikin sahabbai waɗanda ake ɗorawa a saman kanshi Abubakar ne da Umar, wanda dai ittifaqin ahlus sunna yake akai. In ka ji an ce wane ne ya yi Ali, Ali bin Abi Talib kawai kai tsaye Abubakar da Umar za ka ce ma, amma banda shi sahabbai ne ke da bai dubu nawa ke da bai duka a bayan suke. To su a wajensu Ali ya mahi Abubakar inda Umar ke, to sai suka ɗauki wani ɓangare, amma su bisa da matsala sosai a kan sauran saboda ba sa zagin sahabbai, ba sa kafarta kowa. Na biyu a cikin ‘yan Shi’a, wannan suna ake cewa al-mufaddila. Na biyu a cikin ‘yan Shi’a su ne wanda suke cewa kai shugabancin ma na bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai Abubakar ne aka ce Aliyu ne aka ce zama shugaba, ba Abubakar bane ba, ai annabi ya yi wasiya ya ce Aliyu ya zama shugaba. Su ma za ka wannan wani Shi’a, wani ɓangare na Shi’a, wani ɓangare na daban, wanda su har zagin sahabbai suke. Na uku a cikin ‘yan Shi’a su ne waɗanda suke cewa ai Ali bin Abi Talib da shi ne annabin ma, mala'ika Jibril kuskure ne sai ya kame annabin. To kaga su ‘yan Shi’a a cikinsu suna ke ce ma ashi'atul gulat, suna ke ce ma ashi'atul gulat alladhina yaquluna inna risala li Ali masjidu annabtan ma Ali bin Abi Talib atatulu. Duka kenan batani ne, batani shirme ne suka yi ta yi, wanda kuma bai hulta su zuwa komi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Rigima ce ta bage da ba saba, ka ringa rigima akan abin da ya faru shekara 1400, kai ka zo a yanzu ka ringa rigima akan shi, ka ce wane ya kamata yayi kaza, wane bai kamata yayi kaza ba, abinda ba ta za a yi ba, an warware an komo ba, kowa ya dawo an sake kirin da malo, a ce me yake tiya, a ce ba a yi ba ko a sake ko, to in ba haka ba za a yi, to ya ne kuke so a yi, an riga an yi an kare tuba shi kenan ba. To sai su ce ai he ga wanda ya kamata yayi kaza, wannan bai kamata yayi kaza ba, kawai su dora ma kansu sunubi na banza. To yanzu kaga shi wannan wanda yake cewa Ali bin Abi Talib shi kamata ya zama annabi, kaga shi wannan kwarin fatan nashi ya bayyana ma Allah ne zai kuskure ko mala'ika Jibril zai kuskure. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mala'ika Jibril amintacce ne, innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda zil arshi bakin, sai ce muta'i thumma amin. Yace mala'ika Jibril amintacce ne ko abun ma ta'a ne ga sauran mala'ika. To Allah tabbatarin amintacce ne, sai yanzu ka zo ka ce ai matar kai ya kawo ma Ali, ya kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai Ali ya kamata ya. Daga cikin kuma kashe-kashe na Shi'a akwai wanda kuma suke cewa kai Ali wa Allah. To kaga su abin ya huce misali, ta suke Allah ne, kuma Ali bin Abi Talib da kanshi ya kawo masu Yahuda wuta ya kona su, ya ce wannan sakamakon ku kawo wuta a kona ku, ya hallaka su gabaki ɗaya, ya ce ya zo ka ɗauke ni ku maida ni Allah. To kaga wannan irin kashe-kashen da ke da kwai, wanda Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam ya bada labari ya ce za a samu. To wannan kaga ɓangaren Shi'a kenan. Akwai ɓangaren Qadariyya, firka tani. ‘Yan Qadariyya su kuma a cikin ‘yan samu wanda suke cewa duk abin da mutum ya yi dama Allah ya san zai. Hallo a cikinsu aka samu wasu suka ce a kawo mutum in ya aikata laifi, kamar Allah bai san ba dama zai aikata, kawai in ya aikata ne Allah ya ki sani ya aikata. Allah mutum zai ibada, Allah bai san ba dama zai ibada, kawai in ya yi ne Allah zai gani ya ibada. A mulkin da ya mulki ba ke, mulkin Allah ba irin na ɗan adam ba ne. Duka halice ka an san, in aka halice ka mai za ka yi, an san wane ne ka, an san ya kake, ba an ce ma ba ka je kai, a'a Allah subhanahu wata'ala ya san zai baka ‘yanci ka je kai, amma in ya baka ya san me za ka yi da ‘yanci, ya san zaɓai aljanna za ka yi ko zaɓin wuta za ka yi, Allah ya san wane ne ka, kun ke halice ka, ke nuna ba shi bai ke nuna cewa Allah bai sani ba. To haka su ma suka rarrabu, akwai da ake ce ma khawarij, su ma suka fito, su ma suke kira akan hanyarsu, su ce ma duk wanda ya aikata laifi da kashe giya ko kafuri ne kai kashe kaza, daga an kama da ka aikata ƙarya ko kashe kaza, su duk babban laifi ma halaka mutum ake da shi. Haka akwai wasu wanda su kuma ake ce musu al-karramiyya, su kuma ta suke shi imani kawai ka faɗe shi da baki, ba dole bane sai zuciya ka tare kan koyi da wani shikenan ya kasa ko ka zo musulmi su kuma murji'a suke cewa al-iman huwa al-i'tiqad bil qalb kawo ka kunta a zuciyarka yayi wadata su ba dole ka hudu da baki ka duba irin rabarai to he alu sunna su suke ce abu sai kawai imani shine al-i'tiqad bil qalb wa qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih imani ka hudu da bakinka kuma wannan abin da kawai da baki a zuciyarka ma gaskiya ne kuma har da gani aikace wannan shine imani bai waka ce kai imani da Allah a baki a zuciyarka ka yarda kai imani da Allah kuma lokacin sallah ya fita shi ke sallah to ina imani na kai kenan ko a baki ne zaka faɗa ba zaka aikata ba to ahlu sunna suka ce ba sai raba ta irin wannan imani to haka ke da kai kashe-kashe a cikin addini sai mallaka yake cewa duka wanda suka rarrabu ma'ana in dai wanda ba su tsaya ba a kan abinda Allah ya ce da manzanshi ya ce duka wa'annan a wuta suke sai wanda ya komo kan hanya saboda hanya ce ta wuta take hallaka mutum take raba ka da Allah sai yake cewa wa huwa man amara bima fi hadzal kitab wanda zai tsira shine wanda ya imani da abinda muka cikin wannan littafi wa taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala shukuk kuma ya itiqadi shi ba tare da shakka ba a ranshi da abinda muka faɗa kenan mallan yana so ce maka abin da ya zana maka a cikin wannan littafi shine tsantsar abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai kuma sahabbai suka koyar da al'umma ka tsaya akan shi ne tsira kuma shine zaka samu nasara a rayuwarka sai ce cewa duk wanda ya rike wannan yace fa huwa sahibu sunnati wa huwa an-naji insha Allah duk wanda ya rike wannan ba tare da shakka ba to wannan shine wanda ya rike sunna kuma shine zai tsira in Allah ya yarda sai mallan ya ce wa alam annan nas kuma ka sani lalle mutane law waqafu inda mutafatil umur wa lam yatajawazuha bi shay'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yajid fihi atharu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an asabi lam takun bina yace kuma ka sani cewa inda mutane sun dakata sun yi tawakkufi akan kirkire-kirkiren abubuwa na addini ba su nema ba su hutto wasu abubuwa sabbi na aiki ko zance su ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam su ce addini ne wanda kuma babu wani hadisi da ya zo da shi ko ta aya sai ce to da har abada ba a samu bid'a to mutane sun kirkiro abubuwa sabbi sun tusa addini to wannan shine ake cewa bid'a kuma shi ke kai mutum zuwa ga Allah amma da mutane za su tsaya akan koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sun tsira sai yake cewa wa alam annahu laysa baynal abdi wa bayna an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah yake cewa kuma ka sani bawa bainal abdi wa bayna an yakuna mu'mina yake cewa ka sani bawa babu wani abu da yake tsakanin shi da ya zama mu'min wanda yana iya kai shi zuwa kafirci sai lokacin da ya ringa jayayya akan abin da Allah ya ce ko manzon shi ce idan kaga bawa bai zama mu'min ba to ka tabbata ya shiga jayayya akan abin da Allah ya ce ayi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai bai jayayya akan wannan to yana nan mu'min shi kullum yace aw yazida fi kalamillah ko kuma yasa yana ƙara-ƙara a cikin magana ta Allah aw yunkis ko ya rage wani abu aw yunkir shay'an ko ya inkarin wani abu yace bai yarda shi ba mimma qala Allah azza wa jalla abin da Allah ya ce Allah ya ce abu kaza kai ka zo ka rage ko ka ƙara ko kuma ka ce baka yarda ba to wannan shi ke kai ka zuwa kawuci aw shay'an yace mimma takallama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ko ka ki wani abu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan shi yace fattakillah rahimakallah kai tsora Allah ya rabu kar ka yarda ka rage wani abu na Allah kar ka ƙara wani abu na Allah kar ka yi inkarin wani abu na Allah ko na manzon shi idan aka ce ma Allah da manzon sun ce kaza to sam an wata an kawai diya diya ce babu rage babu kare sai yake cewa wanzur li nafsika ka kalli kanka wa iyyaka wal ghuluwa fi din na kiyaye ka da yin da ketare iyaka a dini fa innahu laysa min tariqil haqqi shay'i saboda yin guluwi a dini yake cewa ba ga hanya bace ta gaskiya bata kai ka hanya gaskiya me guluwi shine ketare iyaka a ce ma kaza ake kai ka ce ka tsara ko ka ce ka huddu naka ko kana ganin kai ya ma kada duka wannan guluwi ne a dini haƙiƙa kamar yadda wasu zamu rihe da su a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wani yace shi
ba zai arewa ba ne ma ya shagala ya shiga cikin rudin duniya ka sabota ma Allah da kyau. Wani shi kuma yace ni ba zan rinka cin abinci da rana ba, kullum azumi zan rinka. Shi kuma wani yace kawai daga dare yayi ba ni ba barci, kawai sallah zan rinka. Aka zo aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam labarin su, annabi kira su ya tambaye su kun yi ni imani ne, suka ce ina mu ko kusa, yace to ni ma ina arewa kuma da rana wata ran in yi azumi, wata ran in ci abinci, da dare wata ran in yi sallah, wata ran in yi barci. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to fa man ragiba an sunnati fa laysa minni, yace man ragiba an sunnati fa laysa minni, duk wanda yake sunnata ne to ka tabbata baya cikin mu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce baka tare da shi wa, to kana tare da wake. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake sunnata idan ka rinka kirkiro ma kanka abin da ya huce ƙarfinka, abin da ya huce iyaka, to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya barranta da kai, ka tsaya inda ya tsida ka, shine zaman ka lafiya. Kai irin sallolin da manzo sallallahu alaihi wasallam, wata ran yi barci, wata ran yi kiyamuli, wata ran kuma da daren raba shi biyu, wata ran raba shi uku, wani kashin ayi barci, wani kashin kuma ayi ibada, da rana kuma wata ran a ci abinci, wata ran kuma a sha ruwa, kai wata rana sai a ci abincin ma kuma sai a ɗauki azumin, sai a ɗauki azumin kuma a ga wani abu na abinci na nafila, misali aka ɗauki azumin nafila, in aka ga abinci ko wani abu wanda ana bukata kuma a ajiye azumin a ci abin da ake bukata, babu tsananin addini, ba tsananta ba. Ka ɗauki azumin nafila, aka ga wani abinci wanda kana so ka ci, kana so ka ci, misali abin ka ji ba gamu da shi ba, ta ne ya huce shi kenan, sai ka ce to sai a dan abin nan, ba hana ka ba, eh sunna ta ba da eh abubuwa suna iya zauwa occasion wanda abu ne wanda sai ka tafi kenan, tunda haka ta faru shikenan sai ka ajje ka kai an wanda da maka addini bai tsanani wallahi, sai wanda ya tsananta ma kanshi, in ka tsananta ma abin da zaka sha wahala anan da zaka ta insha Allah ta'ala. Abin da muka faɗa dai ki Allah ba mu lada, wannan muka yi kuskure Allah ya mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.